mai girma. As'alullah al-karim, rabbal arsh al-azim. As'alullah al-karim, ina roƙon Allah mai karanci, rabbal arsh al-azim, ubangijin al'arshi mai girma, an ya tawallaka, ya jibinki lamarinka, fi dunya wal akhirah, duniya da lahira. Kenan nan malam kafin ya tafi sai zama da cewa yana kin huda ne kuma yana so maka alkhairi, cewa an ya tawallaka jibinci lamarinka, duk abin da zaka yi ya zama da cewa Allah ya yi maka wannan abu. Allah ya shige ma gaba, in noma zaka yi Allah ya shige ma gaba, in kiwo zaka yi Allah ya shige ma gaba, in aure zaka yi Allah ya shige ma gaba, duk abin da zaka yi Allah ya shige ma gaba. Malam ya ce ina ma roƙon wannan abu. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, Allah ya sanya ka mai albarka aina ma kunta, duk inda ka kasance. Kaga in Allah ya ce ma Allah ya sanya ka mai albarka duk inda ka kasance, shikenan Allah ya mage dan dogo sama daya kasa daya. To malai ke cewa wa an yaj'alaka mubarakan, Allah ya sanya ka mai albarka. Abinda ake ce ma albarka shine amfanin abu. Rayuwa mai albarka ita ce wadda za a ce madalla da rayuwar wani. Kuɗi masu albarka shi ne za a ce madalla da kuɗin wani. ‘Ya’ya masu albarka su ne wanda za a ce madalla da ‘ya’yan wani. Ilimi mai albarka shi ne wanda za a ce madalla da ilimin wani. Dole duk shi ne mai albarka. Noma mai albarka shi ne za a ce madalla da noman wani. Ya amfane ka, ya amfani waninka. To amma idan ya zama da cewa abun bai da albarka, to ba yawa ne ba shine albarka. Ba yawa ne ba albarka. Idan yawa ne albarka, za ka ga wani mutum da kuɗi bai da kwanciyar hankali. Yana da ‘ya’ya da yawa, amma ‘ya’yan shi gaba ɗaya daga ɗan sholi sai ɗan kwashi ɗan shisha. Yana da ya noma gonaki da yawa, amma ba albarka take. Ga hatsi sun yaci lafiya lau, ya cika hirewu da hatsi, amma kuma ba albarka cikin hatsin. Kullum cikin kuka yake, duka rashin albarka ne. Wannan shine ba da yake cewa ya sanya ka mubaraka. Sannan wannan kalma ta mubarak, kamar yadda akwai wa'anda suke yawan istimalin wannan kalma, sai dai da kuskure ne cewa mabruk. Kamar mutum misali da Larabci, in mutum ya samu wani abu kamar ka ce barka da wani abun nan, kamar Allah ya sanya ma albarka, sai wasu suna cewa mabruk. Wannan mabruk, abinda ake yi da mabruk shine abin da ya durƙusa wa raƙumi, sai ai barakal ba'ir, idan raƙumi ya durƙusa. Idan raƙumi ya durƙusa wannan zaman na raƙumi, ai haka yake, haka ko? To idan ya yi shi shine ake cewa mabruk. Amma idan mutum ya samu abu kana so ka yi mai addu'a cewa Allah ya sanya mu wannan albarka, sai ka ce mai mubarak alayka, mubarak, Allah ya sanya albarka cikin wannan abu. Shi ma da yake cewa sababu ibtida'il musannif al-matn bil basmala, wato sababin da yasa shi malan ya fara da bismillah, iqtida'an bi kitabillah, wato saboda koyi da littafin Allah. Allah ya bude farkon Al-Qur'an da bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, bi kitabillahi wa bir rusul, da kuma annabawa wal anbiya, da annabawa alaihi wassalam. Waye da annabi Sulaiman shi ma ya fara bude littafin shi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, ta'assiyan biman qablahu min al-ulama, saboda koyi da wa'anda suke gabanin shi na malamai, wassalaf, da magabata, alladhina kanat min adatihim bada'i tasanifihim wa mu'allafatihim bil basmala, wanda al'ada ta kasance dukkan lokacin da zasu rubuta wani littafi da kuma wasu abubuwa da zasu hade, to suna yin su ne wajen da bismillah. An gane, ana cewa at-tasnif shine kai littafi, at-ta'lif shi ma kai littafi, ka hada wani abu da wani abu. To sai ke cewa abu na uku, min babit tabarruk bismillahil karim, na babe na neman albarka da sunan Allah. To abinda aka fara da sunan Allah, to ba a tabewa. Ala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, duk wanda ya kasance mu'mini ne mai tsoron Allah, to ya kasance ga Allah waliyi ne, ya kasance wanda Allah zai jibinci lamarin shi, ya kasance shine waliyi. An gane, duk wanda dai mu'mini ne kuma mai jin tsoron Allah, gurgurdan imaninka, gurgurdan wali ta gakka. Sannan ita wali, wani waliyi, wani wane ne? Waliyi kawai shine bawan Allah na gari. Wasai ma da yake cewa dalilul qawluhu ta'ala, dalili shine bar Allah madaukakin sarki, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كسورارا للي مجد انت الله مران الله مسويان الله بعد صورت التردسو سنوهو بارازنا على التردسو الذين آمنوا سنوهن 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 إباري وكادو يتقون كما سنقص انتي ما سكيا يدوكو يتن الله وانا جيكي أدوك الله وقربنا جي أدوك الله شي قربنا كما سويش لألله kamar yadda kun san cewa mutum ko da soyayya kake da wani gurgurdan yadda baka son ka bata ma wani da rai gurgurdan yadda kake karhin soyayya wurin shi to haka Allah wallahi masalul a'la shi malaki tuwa albarakatu hiya annama'u waziyada shine annama karuwa waziyada da kuma ci gaba at-tabarruk talabun nama'u waziyada shine neman karuwa da ci gaba المبارك هو الذي ينتفع به حيث حل أبنى يتوى مبارك شين واند أكي أنفانوا دشي دو إندا يسوك دو إندا يسوك سي أنسى مو أنفانيش أكني كما دو جات دو جا إن هنموا دكي سيكا الله ياسا إذن الله ياسا يامت البركة سيكا جا إكا إنت أما كوانا أنفانوا دايتا باشيكا ديكي تيوى kai ka dake cin dukiyarka rashin albarka saboda kana nan ba ta da albarka kullun ganin kake karewa za ta yi inda ce tana da albarka sai ga karuwa take ta yi to sai malaka cewa wa an yaj'alaka kenan addu'a ce ta malam cewa as'alullahi al'azim rabbul arshil karim an yatawallaka ya kibinci labarinka duniya da lahira wa an yaj'alaka mubarakan haithu ma kunti sanya ka mai albarka duk inda ka kasance sai ce gaba wa an yaj'alaka ina roƙon Allah ya sanya ka mimman idza utiya shakara cikin wa'anda idan an ba su sai su gode sai ina roƙon Allah ya sanya ka cikin wa'anda idan an ba su sai su gode abin da shahi at-tabarruk wajen yin tabarruki shine malaka yake so ya muna bayani nan at-tabarruk yanqasimu ila qismayn tabarruki neman albarka ya kasu wajen abu guda biyu sanin muni akwai wa'anda suke neman albarkatu suke neman albarkatu amma tana yiwa ba ta yadda abin da ya dace ba yanzu sai mu ce sai wani ya tambaye mu ya halatta mu ta shafa Qur'ani ga jikin mu haka sai mu ce saboda mu sai ce saboda in samu albarkatu Qur'ani sai wuce abi Allah sai ce Qur'ani ba mai albarka ne wuce Allah ya ce mai mubarak kitabun anzalnahu ilayka mubarak Allah ya ce littafi ne muka saukar zuwa gare ka mubarak mai tarin albarka dan bi wacce ba mubarak ne wani shi kuma sai mu same shi sai ya zo ga masallaci sai ya zo ya tazo da shike shi sai dan me yace neman albarka ne nake kuma masallaci bai da albarka wuce masallaci yana da albarka lalle masallaci na da albarka to bari in yi tai sai ta zo su jike shi wani dai duka wasu abubuwa da yawa da kai baka raja cewa suna da albarka to dan mi zaka hana shi yin wannan abun da su za mu je mu gani gaba sai malaka cewa tabarruki ya kasu kashi biyu tabarrukun mashru' tabarrukun mamnu akwai tabarruk neman albarka wanda yake mashru' an shar'anta shi an ce ayi shi sannan kuma tabarrukun mamnu da kuma tabarruki wanda yake an hana yin shi wa huwa ma lam yathbut fihi shay'un shar'an wala hissan wa huwa min anwa'i shirki al-asghar shine wanda lam yathbut bi tabata ba fihi shay'un shar'an wala abu na shari'a a shari'ance ba wani abu da ya nuna cewa haka ake nema albarka da wannan abu wala hissan ko kuma duniyance ko a kamar yadda ake cewa a gani a ƙasa yanzu misali idan neman magani ne wani ka zo neman magani ana ce ina so Allah ya albarkace ni maganin ga yasa ne abin da ya zan vitamin ko maganin ciwon kai ko wani abu wannan neman Allah ya albarkace ka kake ai ko to a shari'ance shari'a bata nuna cewa wannan abu yana lokaci amma a gwaje kun gwada kun ga yana yi idan yana yi idan to yana yi to wannan ba matsala kawai kaje kai idan dai ba wani abu da yake shari'a ta hana shine ake ce ma hissa a gani a ƙasa bai yi kawai kai ne kake jiwa kana ta daura dogon yaro kana ganin cewa zai kare ka daga ciwon kai shi kuma ba a taba ganin ma wanda daure dogon yaro kai ne kawai kake ta wannan shirkace-shirkace ne to sai malamin yato wa huwa min anwa'i shirkil asghar yana daga cikin shirka wanda take karama to shi tabarruk mashru' shi ma ya kasu kashi biyu yayin cewa hissiyun mithlu al-ilm abinda ana gani a kasa kamar ilimi kana ganin wani mutum kace wallahi ilimin shi Allah ya albarkace ni da ilimin shi ka samu kai tabarruki da ilimin shi ka nemi albarka cikin ilimin shi wadu'a kama addu'a wallahi ina ganin addu'an mahaifiyata tana da albarka da ta yi mu addu'a shikenan sai ga kamar yankan yuka kaga shi wannan a shari'ance yana wa nahwihi ma da kusan kwatin wannan farrajulu yake cewa mutum yutabarraku bi ilmihi ana nema albarka da ilimin shi wada'awatihi ila alkhair da kuma addu'ar shi zuwa ga alkhairi fa yakunu hadha sai kasance wannan barakatun albarka ce li annana ninna minhu khairan katira saboda mun samu alkhairi daga wurin shi mai yawa shi dama abinda yake je ba albarka shi ne alkhairi ka same shi daga wurin mutum an gane kuma yadda yanzu ana nan sai kaga mutum daga wurin ilimin shi ka samu albarka alkhairi mai yawa to sai yake cewa ka kutubi shaykhul islam kamar littattafan shaykhul islam wa ghairihi min al-a'imma da wani shi na malamai allazina wada Allahu fi kutubihim albaraka wanda Allah ya sanya albarka cikin littattafan shi wal khairi wantafa'at biha al-umma al-umma suka fa'idantu da wannan littattafan sannan abu na biyu kaga wanda hissiyan ne an san cewa duk wanda ya je neman ilimi akwai ilimi wanda kana samu albarka cikin shi akwai magunguna da kana samu albarka cikin shi to kuma akwai wanda yake shari'iyyan wanda yake cewa shari'i misal as-salah kamar sallah fil masjid al-haram cikin masallacin baitul masallacin ka'aba da kuma masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ufil masjid an-nabawi da kuma cikata a cikin masallacin masallacin annabi duka salloli ne wa'anda ana samun albarkatu cikin su cikin wa'annan masallatin ne a shari'ance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ha wami wami au fil masjid an-nabi au fil masjid an-nabawi ko cikin masallacin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi cewa abinda ya shafi salla cikin masallacin shi tana sama ga salla 100 cikin salla 1000 in la masallacin baitul na makka wanda yake makka masallacin da yake makka kenan daga nan mun san cewa a shari'ance salla cikin wannan tana da albarka ladatta ba dai take da ladan wani masallaci ba wannan a shari'ance muka samu shi dan haka yanzu in kace salla masallacin kaulaha in gace sallah masallacin kaulaha shi ma haka yake sai mu ce to ba matsala tana da albarka tana da kamar kai sai sallah dubu to aka dalili idan ba dalili shikenan idan kace sallah ko kuma zuwa masallacin Karbala ka je Karbala kasar Karbala tana daidai da kasa kaza tana daidai da kasa kaza ba mu da ja dalili za ka kawo mana idan ka kawo dalili mu yarda idan ba ka kawo dalili ba ka sai can sai ka sani to sai malai yake cewa da wannan malai yake cewa wa an yi ja'alaka mimman idza u'tiya shakara kuma ya sanya ka cikin wanda idan an ba su suna godewa an-ni'matu al-ibtila an-ni'matu ibtila'u ni'ma jarrabawa ce kenan idan Allah ya baka ni'ma ya jarrabe ka ne ko waje ni'ma ko kuma ni'ma idan kuma Allah ya baka ya jarrabe ka da shari'a ita ma jarrabawa ce amma ba wanda yake ganin bai cikin jarrabawa amma kuma cikin jarrabawa yake irin wanda yake cikin ni'ima Allah sai ya ma ni'ima ta dukiya Allah sai ya ma ni'ima ta aure Allah sai ya ma ni'ima ta aihuwa to yanzu maimakon ka gode sai kuma ka abin sai ga ba wani jarrabawa kane akai ba kawai kai wannan abin ya same ka ne haka kawai za ka ga mutum Allah ya bashi ni'ima ta yi aure ga sunan wasu suna kwana kana ganin su dai daga kamar kullun umu kullun suna nan amma sai aure ba to amma ni Allah bai jarrabe su ba to amma in Allah ya bashi ni'ima radda Allah ya doko shi kenan sai ka ji ya ce to yau fa ina ganin garin masallaci a hana musu kwana
a kira mu busa, a kira mawaki, a kira mai kozo, a kira wani daga abin nan shi yana da kuɗi, Allah ya bashi ni'ima ta aure, sai ya kafirce mai ni'ima, ko kuma Allah ya bashi ɗa, wani yana ta nema bai da ɗa, amma Allah bai bashi ba, amma kai sai ka ce tun da yau Allah ya sani samu ɗa, to yau ya kamata a ce maka ɗangaranga su ma su san gaskiya Allah ya bani ɗa, kuma ya kamata ma yau a hau gori kai, yau a yi kaza, yau a yi kaza, yau a yi kaza, duka a yi ta wannan abubuwa. To a nan duk ni'ima ce wadda idan baka gode mata ba sai ta zama ma ni'ima. To sai malai ya cewa yana roƙon Allah ya sanya ga cikin wanda idan an ba sai su gode. To sai malai ya cewa Allah na cewa wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna. Wato za mu jarrabe ku bil-khairi da al-khairi wa sharri da sharri fitna dan jarraba dan mu fitine ku. Malai ya cewa falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani. Wannan annabi Suleiman. Annabi Suleiman lokacin da za a zo da gadona malikatu saba sarkanya ta saba'a tana nan ta yi wurin shi, to tana nan ta yi, to tana da wani gado na alfarma, to wannan gado na alfarma na zinariya ne, to sai yake cewa to kafin ta zo wa zai zo min da gadon nata a kawo min shi nan ta san cewa ni mulki na yahi nata. To kafin ta zo ita mata, kafin ta zo sai ta isko gado, Allah ya sa shi Annabi Suleiman ya sanya a wannan ba, kafin ta zo sai ta isko, Allah ya sanya gado na shi ita wannan, Allah ya sa Suleiman, Allah ya ba shi wani ifritun min aljinn ya kawo wannan gadon wurin shi. To shi Annabi Suleiman yana ganin wannan gado ya zo wurin shi, yana ganin wannan gado ya zo wurin shi, kawai sai yake cewa hadha min fadli rabbi, yana ganin gado ya tabbata, sai yace wannan falala ce daga wajen Ubangiji na, li yabluwani, kuma Allah ya maka ne dan ya jaraba ni, a ashkur am akfur, shin zan kafirce ko zan gode? In ce haba, ai mu dake da wasu wani, kaga idan kaga abin da sai ka ce ni dake da wani, ina sai yanzu community su yanzu ana kawo shi gargwado, lokacin da kake da wannan nan kaga ya ka sai ka san cewa Allah shi ya hore ma wannan, ka gode ma Allah, sai yake cewa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi, duk wanda ya gode to ya gode ne dan kanshi, wa man kafara, duk wanda ya kafirce ya butulce, fa inna rabbi ghaniyun karim, lalle ubangiji na ghaniyun mawadaci ne, karimun kuma mai karamci ne. Allah ya cewa fa ammal insanu idza mautalahu, amma kaga mutum idza mautalahu idan Allah ya jarrabe shi, fa akramahu sai ya ni'imta shi, fa akramahu ya karama shi, wa na'amahu ya ni'imta shi, aka ba shi dukiya, fa yaqulu rabbi akramani, ce akraman, ce ubangiji na ya girmama ni, mu kan ai mu abin nan garin mu diyan mai gari ne, mu hadiyan wane ne, alhaji wane ba ku ba, alhaji wane ba, ce wane Allah ya ba dukiya albarka ga ta, wannan ai mu diyan alhaji wane tsohon mai kudin nan, to ni ni gade shi, sai ta alfahari, eh akramani ta gado, wannan ba abu ne wanda ya kamata a ce mutum yana jirtiwa ba. Haka muna fatan abinda muka faɗi ya zama daidai, Allah ya yi mana gaskiya da kuma mulada, inda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya samu gyara cikin wani zama da yake wa'annan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.